Abdullah amurda su ne mai waki, ina murya warin abu. Sai na begin biya, sai na sarauniya, kizi na hariya, sai na bata so amarya ergata. Amariyar baiwa sai na fu walida amariya kici nake yiwa bai toci domin isar ki ta kai tauraruwar nan da ba irinta Shiru gorau nake wa bai toci na girma inda akwai amana to ai ruwa ba sai wa gani ko bai ba na doka tambari na san wage an gwanda ba irin sa
Allah ya kare lafiya ni san kwana mamam
shirango ga tambura nan irin na Allah farma
Zainab sarauniya ke jurarwa Zainab ta so Zainab sarauniya ke jurarwa
Zainab Sarauniya ke zinariya Zainab ta so amaryar bashir
hai house
is sound Allah ya sanya alkhairi yalla